worshiping. Lift up your hands and give and pray. All the glory be ascribed unto Him. He is God all by Himself.
First Chronicles 16:29.
All the glory to your name, my King. Elabo Shataya. All the glory to your name, my King. King of glory. You reign forever. King of glory. Reign forever.
Da 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 da